Lamarin ya faru da rana kiri-kiri a unguwar Tallage, daya daga cikin unguwanni mafi yawan jama'a a birnin Yamai, inda wani mutum dauke da bindiga kirar fa'a wato pistole ya kai farmaki a reshen kamfanin aika sakonnin kuɗi na Zaina, inda ya nasarar kwace jika 815 na sefa. Sai dai lokacin da ya ridi mashin dinsa don arcewa, ma'aikaciyar wurin ta damke shi ta wuya, ta yi ta kururuwar neman agaji daga jama'a. Mafari kenan aka yi wa wannan barawo kofar rago kafin isowar jami'an tsaro, waɗanda take suka tusa kiyarsa zuwa ofishin 'yan sanda. Binciken farko-farko na nunin wannan ɗan fashi jandarma ne mai sunan Alasan Nuhu da ke aiki a gundumar Abala ta jihar Talabiri. Haka kuma an kama shi ɗauke da bindiga pistole da harsasai 14. Samun jami'in tsaro da aikata irin wannan ɗanyen aiki wani abu ne da ke ɗaure kai, in ji Alhaji Salisu Amadu na ƙungiyar Sovoli Niger.
Wannan mai zane bambancin shi da ya bada makaman tsarin shi haya ɗan ta'adda su yi ɓanna su zo abinda za su samu su ba shi wani abu. Kaga ai ya zamanto shi da kanshi in ya aikata kenan yana iya bada wannan makaman tsarin nashi ma haya. Wanda ya zamanto muke gina sauran kasashe kaki nan muhimmi ce wallahi wannan abin da saki mu da wani abin mu san shi ba, amma muna fatan wannan shine zakaran gwajin dafi. Ya kamata kai duk manyan jami'in tsaro da su wanda ya zamanto shugabannin rundunar sojoji ya kamata gaskiya su zo su zamana a sake tantamnawa. Aka ce dan wake ɗaya ke bata miya.
Ko a ƙarshen makon da ya gabata ma wani dan fashi ya afkawa irin waɗannan gidajen aika sakonnin kuɗaɗe a unguwar Kubiya da ke nan Yamai, inda ya harbi mai kula da wurin a kafafuwanta kafin ya bukara. Wata kawar wannan mata ta yi min ƙarin bayani a game da halin da take ciki a yau.
Ga yadda ta kwatanta min ta ce ka ƙafa guda ya harbe ta har albugushin ya haita shiga cikin waccan ƙafa kuma, tunda ƙawuwan biyu duka ke da abun ga aka yi sama. Abu suka samu rauni amma shikin da dama dai jiya dai ga yadda na gano ta sun je ganin ta har sun kai wani dan abu na a ƙara a sai magani.
Fashi da makami wani abu ne da ke ƙoƙarin samun gindin zama a nan Yamai, babban birnin jamhuriyar Nishir, inda a watannin baya wasu 'yan bindiga suka afkawa wani shagon sai da ƙarfen zinare, kuma haka a ƙarshen shekarar da ta gabata 'yan fashi sun kwace miliyan 600 na sefa mallakar wani ɗan kasuwa lokacin da ake kan hanyar kai su ajiya a banki. Ba idan sace-sace da fashin da ake yi wa mata a kewayen kasuwanni ko cikin motocin haya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.